da Salma. Salama cikin biya sarauta, autar mata gai da Salma. Sannin ki Salma. Salam alaikum, salama cikin jidan bayani. Ina da zance amsa zane so ku bani. Ina ya Salma amata kunji nai bayani. Kida da busa gaji ta na soya launi. Amma kai da Salma me darajar da nai yake ni. Ku tashi mata ku yi tarawa cikin sukuni. Cikar gari ne in a garin ana da Salma. A Salma gimbiya ce mumin san ta mumina ce. Salma jaruma ce mai nasara da arziki ce. Salma yar gida ce komai ta yi shi ya dace. Sannin ki Salma kin halin ki ne ya biki. Sannin ki Salma kin dace da arzikin ki. Salma mota ko a bata diki. Sannin ki Salma sai fara'a da yan uwanki. Allahu rabbi ga tan Salma yar sarakuna ce Salma ya ta maluma ce Salma farin jini yana gun Salma aduna gaske na gun Salma shiga kala kala sai Salma na ci godiya Salma dubu dubun gawaye Salma dubu dubun masoya Salma dubu dubun kuɗi sai Salma dala dala a hannun Salma ku tafa hannuwa ga Salma ku dinga jinjinawa Salma ina irin ta mata Salma tafiya irin ta mata Salma halin kwarai da kyauta Salma mahassada ku kyale Salma sai dai ilahu lamarin Salma gari gari ana jin Salma gida gida ana san Salma alfahari ta mata Salma alfaharin mazan ma Salma take na Salma ne da salama nasara ta zam cikin al'umma ta magare ta sai ta dama mu gaida Salma salama cikin biya sarauta autar mata